Guys, we're left on 10th. My name is Clarence. Welcome to Coulter's East Side Lava Lamps. I've got crimson and cobalt.
Da 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 never sees my eyes and darling please forget the past what you hold dear will seldom last
seen a woman like that I said have you ever seen a woman like that have you ever seen a woman
Thank you, everybody, for coming out to the Zebra. Don't forget to tip your bartenders.